أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم ثلاثة شاء تقوى سدوات رمضان في كالة دبو لليهود الأربعين دوكو هجرية wanda ya dace da wanda ya dace da 19 da watan 4 shekara ta 2022 miladiya wai an baya can suna ji suna ji wasu su matso wasu su shigo nan ko kuma su matso nan nan karin yayi ya wallahi ko mu da ganin ki aka yau zan mi cikin kamar da satin da ya wuce mun yi musallas na al-Imam Qudurub yau zan mi manzuma ta Nuniyatul Ilbiri ko kuma manzuma ta al-Imam Ilbiri al-Imam Ilbiri ko Albiri ya shahara da Ilbiri Allah mashi rahama shine Ibrahim ibn Mas'ud ibn Sa'ad Abu Ishaq al-Ilbiri babban malami ne wanda ya jima yana daga cikin magabata wanda sun dade suna daga cikin salafuna salih rahmatullahi ta'ala alai an ahe shi a shekara ta 377 hijriya ya rasu kuma shekara ta 459 yana da shekara 82 a duniya ya Allah mashi rahama wannan manzuma tashi ta shahara da manzumatul ilbiri ko kuma nuni yato Abu Ishaq al-Ilbiri ta kasance ta iya kai nake so ina cewa nuniya ta iya cewa da ta kasance shahararra wajen malamai ta kumshi abubuwan da ta kumsa shine al-zuhud wal-wara da kuma zaburarsa da dalibin ilimi wajen neman ilimi baiti 100 da nawa ne ina ga 115 ne ko baiti 115 ne zan muhara ta kai tsaye muna tunanin mu ida sata koda cikin makada guda biyu ne al-imam yake cewa bismillahir rahmanir rahim تفت فؤادك الأيام فتن وتنهيت جسمك الساعات نهتن وتدعوك المنون دعاء سرك ألا يا ساهي أنت أريد أنت أراك تهيب إرسا ذات خدر أبت دلاكها الأكياس بطن تنام الدهر ويحك في قديد بها حتى إذا ميت انتبهت فكم ذا أنت مخدوء وحتى متى لا ترأوي أنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه هزك لو أقلنا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من جشاها ويهديك الطريق إذا دللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت يكي تيوى تفت فؤادك الأيام الأيام شيني فائلي الأيام kwanakai yau da gobe tafuttu fu'adaka suna raunanar da jikinka dan alfat shine dandakewa suna dandake jikinka fattan matukar dandakewa watan hitu jismaka kuma asaat lokuta sa'o'i na rayuwa tan hitu jismaka kuma suna kankare jikinka kamar ka dauko mangwa gurji ka sa'u kana heke shi annahat shine hekewa nahatan matukar hekewa amma yau da gobe abin da yake nihi yau da gobe kana matashi jikinka ga kwari amma yau da gobe da ibi suna rarrage karhin wannan suna sassake shi suna ta sassakewa har sai sun maida ka tsoho yace wata da ukal manuna du'a asriqin almanun mutuwa ta da uka tana kiranka du'a asriqin kira na gaskiya tana cewa ala ya sahi ya kai sahibi ma abuci na ma'ana mutuwa tana ce maka ya kai sahibi anta uridu anta kai nike nihi tarhimi ne aka yi kamar yadda za a ce ya Aish madadin ya Aisha yace araka tuhibbu irsan zata khidrin ina ganin ka kana son amarya ma abuciyar daki abatta dalaka hal akyas batta wanda al akyas mutanen kwarai abatta dalaka sun mata saki uku battan saki wanda yake mishi yankakken saki al akyas shine al kai al kai jami'i ne al kais al kaisu yazo a hadisi al kaisu man dana nafsuhu amila lima ba'd al maut wal ajiz man ataba nafsuhu hawa hawata wanna ala allah al amani al akyas jami'in shine yace tanamud dahar kana barci a tsawon zamanin ka wai haka kai can ka fi gadi din cikin ninsari kana ta barci har da ninsari biha a cikin duniyar nan hatta izamita har lokacin da ka mutu in tabaha ta zakka halka yazo cikin wani asar annasin ya mu fa izama tu in tabaku mutane cikin barci suke idan suka mutu ne zasu halka yace fa kam za anta makhdu'in so diyawa duniya ta yaudare ka wa hatta matalatar ayu kuma har zuwa wani lokaci ne kai baka komowa an hagami da duniya baka komowa ga rakiyarta wa hatta kuma hatta ila matawi har zuwa yaushe har sai ka mutu ne baka komo ba zuwa ga wannan barcin naka sai yace Ababakarin ya kai Abubakar da autuka ina kiranka law ajabta da a ce ka amsa wasu suka ce Ababakar dalibin shi ne wasu kuma suka ce kawai yayi amfani da wannan sunan ne zai ambace shi wajen guri ko uku ne kawai dan saboda ya sanya shi a matsayin wata shakhsiya da yake ma wa'azi irin na mai mukam yace ila ma fihi hazuka ina kiranka zuwa ga abin da shi rabanka a ciki yake law akarta da ka hankalta yace ila ilmin abin da nake kiranka shine zuwa ga neman ilimi takunu bihi imaman wanda zai kasance shugaba da shi muta'an abin biyayya inna haita in kai hani wa in amarta in kai umarni wayajlu ma bi ainika min gishaha ya yayi maka abin da ke tare da idanka na dindimi wayahdika tariqu kuma shiryar da kai bisa kan hanya iza dalata idan ka bace watahamilu minhu fi nadika tajan ma'ana watahamilu tajan zaka dauki kambe kullata ta sarauta fi nadika a cikin mazauninka majalisinka wayaksuka aljamala kuma tuhatar da kai ado iza arita lokacin da ka tsareita lokacin da baka da tuhasawa kana da tsareitar tuha to kuma ilimi shine rigarka yana luka nafa'uhu ma dumta hayyan anhwanin shi zai same ka matukar kana rayi kuma ya buka zikir hulaka in zahabta kuma ambatan wannan ilimin zai saura a gare ka yana wanje koda ka tai ka bar duniya malamai nawa wanda sun bar duniya ambatan su amma yana nan har yanzu wasu kuma wanda masu kudi ne sun bar duniya ko dangin su ma basu san ba sunansu basu ma san sunansu ba yace huwal adabul muhannadu shine takobi al muhannadu kan sakali takobi mai yankewa laysa yambu baye gudu takobi ne wanda baye gudu in ana yaki da shi shi ilimi ma'ana tusibu bihi maqatila man aratta da shi zaka samu makasar duk wanda kake so ma'ana daga cikin ma'abuta bata kisa na hujja ba kisa na wannan ba yace wa kanzul la takhafu alaihi lisan ilimi shi taska ne da baka ji mushi tsoran barayi yan hashi khafifal hamil ga saukin dauka yujadu haisu kunta za a same shi a duk inda kake malami da inda yake arzikin shi yana tare da shi shine ilimin yace yaziduka bi kasratil yazidu bi kasratil infaqi minhu yana karuwa idan ana yawan bada shi wayan qusbihi in kaffan sharadta yana ragewa kuma lokacin da ka tauye tahinka ka kime kama wasu shi mai kudi badawa ce yake ketaran saboda dukiyar shi zata rage shi kuma malami kokarin badawa yake dan badawa ce zata kara mishi abin duk abin da zaka zo ka ce ka karantar da mutane shi in dai har ka san menene ilimin dole sai ka yi bincike akan shi ka tabbatar da hakikar lamarin to ka cikin binciken wannan abubuwan da zaka samu na fa'idodi nawa ne kuma kanka kan ma kenan bada shi karuwa ne yace falauka rizqta min halwahu ta'aman da ace ka dan dan da'aman wani dan dano min halwahu daga dadin ilimi la asarta ta'alluma wajtahadta da ka zabi neman ilimi a rayuwarku kuma da kai kokari walam yashguluka anhu hawan muta'un hawan muta san zuciya abun bi lam yashguluka anhu ba zai shagartar da kai da neman ilimi ba da ka san dan danan shi wala duniya bi zakhrafati hafitinta kuma da ba zaka fitini ba da duniya dan saboda kawarta ta banza matukar ka san dadin ilimi yace wala alhaka anhu aniqu raudin aniqu raudin aniqu raudin kyan gona wala alhaka anhu bai shagaltar da kai shi ba wala khidrin ko kuma wata budurwa bi zinati hadan kawatta kalifta ba zaka sha wahala akan ta ba matukar ka san dadin ilimi yace faqutur ruhu arwahul maani wa laysa bi an ta'imta wala sharibta faqutur ruhu abinci na ruhi abinci na ran dan adam ine arwahul maani ruhi na ma'ana na kwakwalwa shine abincin kwakwalwa shine ilimi yace wa laysa bi an ta'imta wala sharibta ba abinci bane kawai ka ci ka sha yace fawazibhu wa khuz bil jiddi fihi fawazibhu ka nace akan shi muwazaba yau da gobe wa khuz bil jidd fihi kuma kai riko da kokari a cikin shi al jidd mun gan shi a cikin wannan a cikin abin nan wanda yake cewa al jaddu shine baban ma'aihi wanda ya jero su guda uku fa in a'daka hullahun tafa'atai ce idan Allah ya baka shi ka amfana wa in udita fihi dawila ba'in idan an baka dogon gaba a cikin ilimi ka samu ilimi mai yawa wa qala an-nasu innaka qad alimta mutane suke cewa wane ya samu ilimi yace to fala ta aman su'alillahi anhu kada ka amunta daga tambayar Allah kasancewa gobe Allah zai tambaye ka bi tawbihin da zargi Allah zai ce maka alimta fa hal amilta kai sani shin ka aikata yace fara'asul ilmi taqawallahi haqqun walaysa bi an yuqalu laqadra asta shugaban ilimi kawai shine tsoron Allah na gaskiya ba ilimi bane kawai a cewa na shugaba ne ra'asta nace wa afdalu sawbika al-ihsan lakin nara saubal isa'ata qad labista wa afdal saubika mafi kyantuka ka kai mai ilimi al ihsan shine kyautatawa walakin nara sai dai muna ganin kishiyar haka saubal isa'ata qad labista ka sanya tufa ta munanawa kenan rishin aiki da abin da kake karanta yace idza ma lam yufirka al ilmu khairan fa khairun minhu allau qad jahilta idan ilimi bai an hwanar da kai wani alkhairi ba to alkhairin kama a ce shine baka jahilce shi baka san komai ba da kai ilimin bai anhwani ba gwada ma ka zama jahili yace wa in alqaqa fahamuka fi mahawin falaitaka summa laitaka ma fahimta wa in alqaqa fahamuka idan fahimtaka ta ilimi ta gehwa ka fi mahawin cikin mahallaka cikin hawiya yace falaitaka summa laitaka ma fahimta kai canka sannan kai canka dama baka sani ba yace satajni min simaril ajiz jahalan wa tasguru fil uyuni idza kabirta satajni zakka dasa zakka ciro aljana shine ciro dan ice lokacin da yannina yace zakka dasa yan itace nami na al-ajaz na kasawa da gajiyawa a wajahalan in ka kasance jahili kuma wa tasguru zakka zama karami mara mutunci mara kima fil uyuna idan mutane idza kabirta in ka girma ba kowa bane kana cikin jama'a amma yace wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta walau fukilta wa tufqadu za a neme ka in za a rasa ka ma'ana ba amma san kana nan ba in jahilta in kai jahili ne wa anta baqin kuma kana nan cikin jama'a wa tujadu za a same ka kana cikin jama'a in alimta in kai ilimi walau fukilta ko da bakkana ko bakkanan ko ka rasu zikirkin ka yana nan yace wa tazkur qaulati laka ba'da hinin idza haqqan biha yawman amilta wa tazkur qaulati zakatuna da wannan magana tawa ba'da hinin bayan wani lokaci idza haqqan biha yawman amilta idan kai aiki da wannan nasiha ta ka tashi ka nemi ilimi yace wa in ahamaltaha wa nabasta nusahan wa milta ila hudamin qal jama'ata fa sawfa ta'addu min nadamin alaiha wa ma tugunin nadamatu in nadimta yace wa in ahamaltaha idan kai banza da ita wannan nasiha tawa wana basta nusan ka gehwa nasihata wa milta ilahu damin ka karkata zuwa ga karmami na duniya kad jama'ata wanda ka tattala shi dukiya kawai fa saufa ta'uddi da sanin zaka ci za yatsa min nadamin alaiha gami da nadama akan duniya wanda ya tattala ta ma sai ya ci za yatsa akan ta wa ma tugunin nadamatu in nadimta lokacin ku da nadama ba za ta yi amfani ba ko kayi ta idza absarta sahabaka fi sama'in qadir tafa'u alayka wa qad safulta faraji'ha wa da ankal huwaina fama bilbudi tuduruka ma dalibta yace idza absarta sahabaka lokacin da kai na dama yaushe ne lokacin da kaga abokinka a kololuwa sama wajen daraja qadir tafa'u sun daukaka alaika akanka ko karsa furta kai ko ka kaskanta kana kasa a lokacin zaka tana da nasiha ta kasance ka kwari kanka faraji haka koma zuwa gare ta nasiha ta ma'ana wada'a ankal huwaina ka bar rauni a cikin neman ilimi fama bulbudi tudurku ma dalabta ba da sanne ba da jinkiri ba ake samun abin da ake nema duk wanda yace kaza yake nema to zagi da mutse tashi ya neme shi wala takhatal bimalika walha anhu falaysa almalu illa ma alimta walaysa lijahilin fin nas mugunin walau mulka al-iraqi lahu ta'atta yace wala takhatal bimalika kada kai rawwa kada kai tamaka da dukiyar ka dan saboda kana mai arziki kai ta tamaka da kwambo walha anhu kai banza da ita fa laysa almalu illa ma alimta dukiya ba komai bane sai wanda kan nemi ilimi da ita wa laysa lijahilin rabi'a ibn abi abdurrahman malamin al-imam malik mun ga kissa shi dukiyar nan mai yawa da uwa ta dauka ta zuba cikin karantar da shi ba gashi ba ta yi anhwani har mu mun ci alherin ta sama da shekara 1000 inda kuma cikin abinci ta dauka suka ci tuwo ha ina magana ya tsaya kasa ta ci kawai wa laysa lijahilin fi nnas mugunin yace jahili cikin mutane ba abin da yake wadatar musu walau mulkul iraqi lahu ta'atta koda mulkin iraqi ya saukaka gare shi yace sayan diku anka ilmuka fi mala'in wa yuktabu anka yawman in katamta iliminka zai maka furici fi mala'in cikin jama'a wa yuktabu anka yawman za a rubuta maka wata rana in katamta in ka boye shi yace wa ma yuguni ka tashidil mabani izabil jahl nafsaka kad hadamta wa ma yuguni ka yace tashidil mabani daukaka gini bayanaye masu yawa masu girma wa ma yuguni ka ba abinda zasu wadatar maka izabil jahl nafsaka kad hadamta idan ranka ka rushe ta da jahilci ga manyan gidaje ga manyan bayanaye amma kuma kwaluwa ba ilimi ba amfanin da wannan abin zai maka yace ja'altal mala fawqa al-ilmi jahalan la amruka fil qadiyati ma adalta wa bainahuma bin nasl wahyi bawnun sata'lamuhu idha daha qara'ata yace ja'altal mala ka sanya dukiya fawqa al-ilmi sama da ilimi jahalan dan jahilcinka yace la amruka ina rantsuwa da mahalicinka ma adalta fil qadiyya ba kai adalci ba cikin qadiyya yace wa bainahuma bin nasl wa bainahuma bawnun tsakanin su akwai bambanci mai nisan gaske bin nasl wahyi da nasin qur'ani sata alamhu zakka san shi idza qara'ata daha an ka karanta suratu daha gashi nan yadda muka ga daukakar wannan annabin Allah annabin Musa yadda yayi wannan dogon bulaguran yayi wannan dogon tahiyya kisan dai da mun ganta a sahihul bukhari yace la in rafa al ganiyyu wa amalin la anta liwa ilmuka qad rafa'ata la in jalasa al ganiyyu ala al hashaya la anta ala al kawakib qad jalasta la in rafa al ganiyu idan mawadaci ya daukaka liwa'i malin tuta ta dukiya to yace la anta rafa'ata lalle kai ka daukaka liwa'i ilmuka tuta ta iliminka la in jalasa al ganiyu ala al hashaya idan mawadaci ya zama na busa matalu matala kala kala yace la anta ala al kawakib qad jalasta to kai busa tauraru kake zamani gobe kiyama malamai kima su da darajar su jahilai suna ganin su kamar yadda muke ganin tauraru dake sama yace wa in rakibat wa in rakibal jiyadu musawwamatun la anta manahij taqwa rakibta wa mahama btaddal bakara algawani fa kam bikirin min alhikim btadalta yace wa in rakibal jiyada musawwamatin idan shi mawadaci ya hau in garman doki manya masu kima masu tsada a yanzu kuma mu ce manyan motoci in ka ga mai kudi mai hali dan siyasa yana ciki yace to la anta manahij taqwa rakibta kai kuma ka hau abun hawa na tsoron Allah wanda dan ba ilimin ba kai ma ba zaka kasance haka nan ba yadda yake wasa da sallah yadda ba ruwan shi da azumi kawai duniya ba gaba wannan dan ilimin da kai shi yasa ka samu wannan kake kiyayewa kake lazumta azumi kake lazumta sallah kake lazumta ibada ko mun ka dankinta dan inda ba kai ba da kai da shi duk dai kuke kenan wannan takawar da ka samu kade ka karihe idan ka kallo wani kayan banza da yake da yace wa muhammad takkadar iftada abkar algawan duk lokacin da ya buda yan mata wanda suke mawadata kullun yau ya armu wacce gobe ya armu wacce yana ta duba yana neman yan mata yana arma yace to fa kan bikirin min alhikim fadatta kai kuma buduru hikima nawa ka budawa da sabuwa ce daga gare ka aka santa ya al-iftida shine bude budurwa wanda ta kasance sabu army to haka nan yace idan shi yayi haka nan to kai kuma abin da kai na hikima ha yace walaysa yadurruka al-iqtaru shay'an idza ma anta rabbaka qad arafta famaza indahu laka min jamilin idza bi fina'i da'atihi anakhta yace walaysa yadurruka al-iqtaru shay'an al-iqtaru talauci laysa yadurruka shay'an bai cutar da kai komai idza ma anta qad arafta rabbaka idan ka san ubangijinka matukar ka samu sanin Allah talauci ba abinda zai maka famaza indahu laka min jamilin abinda ke wajen Allah naka maka na kyautatawa idza bi fina'i da'atihi anakhta idan ya kasance anakhta ka durkusa bi fina'i da'atihi akan falhajiya ta biyayyar Allah idan ka fada akan falhajiya biyayya Allah to ka tabbatar da cewa kana da kyakkyawan abun da Allah ya ajiye maka Allah madaukin sarki falata alamu nafsu ma aqfiluhu min qurrati a'yun yace faqabil bil qabul nusihi qawli faqabil qawli ka amshi wannan magana ta bil qabul da amsa linusihin dan saboda nasiha yace fa in ararta anhu faqad khasirta, idan ka kauda kai ga wannan nasiha ta kai asara. Wa in ra'aitahu qawlan wa fi'lan wa tajarta ilaha bihi rabihta, wa in ra'aitahu idan ka kiyaye wannan nasiha ta qawlan wa fi'lan a fada kuma da aikace, wa tajarta ilaha bihi kai kasuwanci da Allah da ita, to rabihta zaka samu riba. Kasuwanci da Allah shine babban riba, dan zai lullumka maka sama da kawai aljanna. Abin da ke ciki ayyukan mu ba abin da zan ba aikin da zan mu kai zai zan mu yi bane, za a ba mu wangakin shi. Mu mi dan kwatamta ne kawai abin da muka shiga na aljanna, ko ba a kwatamta shi da ayyukan mu. Yace falaysat hazihi dunya bi shay'in tasu'uka hibqatan wa tasurruf waqtan, duniya wannan laysat bi shay'in ba komi bace, tasu'uka hikbatan zatta munana maka marai hikbatan min ad-dahr zamani mai tsawo. Yace wata surruka waqtan, kuma wani lokaci ta haranta maka rai ko mun kudinka ko mun matsayinka ko mun mulkinka, wannan bakin cikin dai da ake ta gudu kullun kai ma sai ka shige shi. Akwai wani mai kudin da zai kasance saboda kudi bai da damuwa bai da bakin ciki, babu shi, to kenan da kai da shi wajen wannan abinda ake gudun kowa sai ya fada mishi, kenan kauka rike Allah shine yi. Yace wa gayatuha idza fakarta fiha kafaika aw ka hulmika idza halamta, wa gayatuha matakar duniya idza fakarta fiha in kai tunani a cikin ta, kafaika kamar zil kamar inwa ne azil, kama inuwa ce wadda yau kana zamana cikin ta, kana zamana inuwa sahi sai ta tahiyyata ta baraka nan gurin cikin rana. Auka hulmuka ko kuma kaman maholki ne idza halamta, lokacin da kai maholki, kai ta maholki kana cikin jin dadi kana cikin kaza, amma da ka halka shikenan abin duka ya zama shirme. To duniya yake cewa haka ne, yace sujinta biha wa anta laha muhibbun fa kaifa tuhibbu ma bihi ma fihi sujinta. Sujinta biha an sanya ka kaso a cikin duniya, amma wa anta muhibbum laha kai kuma ga tsananin so da kake mata a gidan, kana gidan kaso kuma gidan kasan san shi kake, fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta, ya kake san abinda an sa ka cikin kaso a duniya. Sujinal mu'minu jannatul kafir, kana cikin gidan kasan ka kuma kana ta begen shi, kana ta neman a barka ka zama cikin shi, kuma ka san babarin ka za a yi ba. Yace wa tudai muka da'amu an qaribin satada'u minka ma fihi da'imta, wa tudai muka da'ama duniya tana ta ciyar da kai abinci, wa an qaribin amma a nan kusa satada'u minka ma fiha da'imta, zata cinye abin da ka ci jikinta, duk abin da kai ta tara ka tara ma kasa, gobe kuma sai ka shiga ciki ita ma ta cinye abin da ka amsa ci bayan ta. Wa ta'ara in labista biha siyaban wa tukusa in malabisaha khala'ata, yace wa ta'ara kuma zaka yi tsiraici illa bista labisaha, in tuha duniya ce kasa, in duniya ka goya ma baya ta tsire ta maka uzur a kasuwa. Yace wa tukusa in malabisaha khala'ata, tuhahin ta idan su kasa zata tsira tsiraice ka, ta raba ka da su. Wa tashhadu kullu yawmin dafana khillin ka annaka la turadu lima shahidta, yace kullun kana ta halarta binne abukai da abukan arziki, yau wane ya mutu an je an binne, yau wane abinda ma hana malan zawaji ya rasuwa akai zuwa suka yi suka binne wani. Yace amma yace kamar ka ce wannan abin da ake zuwa ana binniya da kai, kai ba kai ake nihi ba, baya zo gare ka ba, kuna binniya ka komo ka shiga harkar ka. Walam tukhlaq li ta'muruha walakin li ta'buruha fajidda lima khuliqta, yace walam tukhlaq Allah bai halice ka ba li ta'muruha dan ka rayar da duniya, walakin li ta'buruha ya halice ka dan ka zo ka wuce ka, wa abiru sabil ka zo ka wuce, fajidda lima khuliqta, to kai kokari ga abin da aka halice ka. wa in hudimat fazidha anta hadman wa hassin amra dinika mastada'ata, yace wa in hudimat idan an rushe duniya, fazidha anta hadman kai ka kara mata rushewa, wa hassin amra dinika kuma ka kyautata ka katange lamarin addinin ka, mastada'ata matukar iyawarka. Wala takhazun, yazo cikin wani hadisi wani liki sahihi ne, a gobe kiyama Allah madaukin sarki za a kwatanta ma mutane ta tsohuwa ta yaƙo ne tana tahiya da sanda da ket duwan diginta gudunta yake yi, a ce ma jama'ar kiyama cikin kuwa ake so ya armi wannan tsohuwa, sai kowa ya gude ce ina mi zan mi da wannan tsohuwa, sai a ce to duniya ce da kuka ta karnukanci akan ta gatanan, sai Allah ya ce ayi wuta da ita. Yace wala tahzan ala ma fata minha idza ma anta fi ukhra ka fuzta falaysa bi nafi'in ma nilta minha min alfani izal baqi hurimta, yace wala tahzan ala ma fata minha, kada kai bakin ciki ga abin da ya kubuce maka na duniya, izama anta fi ukhra ka fuzta, idan kai rabo a cikin lahira, matukar Allah ya baka ilimi, ya baka addini, ya baka qur'ani, kana iya kokarin aiki da shi duk wanda zai wuce da wani kayan duniya kan ma ka kalle shi a matsayin yahika falaysa binafi'in ma nilta minha ba mai amfani bane abinda ka samu a cikin duniya min alfani abinda karewa yake yi izil baqi hurumta idan an haramta maka wanda yake wanzaje ita ce lahira duk abinda zaka samu cikin ta tunda dai mai karewa ne ba sunan shi ba wannan mai kima yace wala tadhak ma asufaha yawman fa innaka sawfa tabki inda hikta wa mallaka bisururi wa anta rahanu wa ma tadri atufna am gulilta yace wala tadhak kada kai dariya ma asufai tare da jahilai yawman wata rana fa innaka sawfa tabki wa taran zakai kuka inda hikta in kai dariya yau kana ta dariya gobe kuka zakai wa mallaka bisururi wa anta rahanu mi gamin ka da farin ciki bayan kuma kai jingina ne yace wa ma tadri atufda baka san ba cewa han so ka za a yi am gulilta ko kuma ankwar za a sa maka an meka ka wajen makiya suna rike da kai kuma kai kana ta sheke dariya kana ta jin dadi ka san ba yadda karshen ka zai kare yace wa salmin rabbika tawfiqa fiha wa akhlis fi su'ali idza sa'alta wa salmin rabbika kai roko daga ubangijinka at tawfiqa fiha yi tawfiqi a gare ta wa akhlis fi su'ali kuma ka kyautata cikin roko in idza sa'alta idan kai roko yace wa nadi idza sajadta lahu itirafan bima nada huzunnu ibn matta yace wa nadi kai roko Allah idza sajadta in kai sujada itirafan lahu dan tabbatarwa gare shi bima nada huzunnu da abinda zunnun annabi nuhu ya kira shi da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka tabbatar ma da Allah cewa kai mai takasiri ne kawai yake ni yace wa lazim babahu qara'an asahu sayiftahu babahu laka in qara'ata wa lazim babahu ka lazimci kohar Allah qara'an da kwankwasawa asahu mai yiwa sayiftahu babahu ya bude maka kohar shi yace in qara'ata in ka kwankwasa kamar yadda masu magana suke cewa man jadda walajja walija duk wanda yake bubbuga koha kuma yake nace to za a bude mishi yace wa aksar zikrahu fil ad da'aban litazkuruhu fis sama'i idza zakarta wala taqul istiba fihim tihalun wa fakkir kam sagirun qaddafanta yace wa aksar zikrahu ka yawaita zikirin Allah fil ad a cikin ban kasan nan da'aban har kullun har abada litazkara fis sama'i dan a tuna da kai a sama idza zakarta lokacin da ka ambaci Allah man zakarani fi mala'in zakatuhu fi mala'in khairun minhu yace wala taqul siba kada kace yarinta fihim tihalun a cikin ta akwai jinkiri fa mahilul kafirina amhiluhum qaida al imhal jinkiri kada kace yarinta akwai jinkiri wa fakkir kai tunani kamsa girin kaddafanta yaro karami nawa aka binne kai da kanka yaro karami nawa ka binne kaka ce ni yaro ne yau da gobe sai mun girma biyayya ga Allah yanzu mu more yanzu mu ci duniyar mu a hankali daga bahin mun tuwo ko kaza to yaro jinjiri nawa aka binne wanda bai ma kai marhalar rayuwa irin taka ba yace wa qul ya nasihi bal anta aula bi nasihi lawli fi'lika gar nazarta nan kuma zai koma halin sa na tawadu na malamai ya nuna maka cewa yana ta maka nasiha ba wai dan yana ga kanshi shi tsarkakakke bane yace mishi wa qul ya nasihi ka ce mini ya kai mai mini nasiha bal anta aula kai ka hi cancanta bi nasihi ka da ka dauki nasihakka lawli fi'lika gar nazarta da ka duba ayyukanka da ka duba ayyukanka kai malam mai mun waken nan da ka ce da kai ka hi cancanta ka dauki nasihan nan zaka faɗa haka yace tukaddiuni ala tafarid lawman wa bi tafarid dahar ka karkadata tukaddiuni kana yayyanke ni ala tafarid lawman a wajen zargi ala tafarid akan nayi jinkiri nayi sakaki amma wa bi tafarid kadata dahar ka kai kuma da jinkirin kai yanke zamanin ka gaba ɗaya da shi kallullube zamanin ka wa fi sigari tukhawufin almanaya wama tadri biha lika haysu shikhta yace wa fi sigari kana iya ce mini tun cikin yarin tattawa tu khawufin almanaya kake tsoratar da ni da mutuwa raibal manun almanun tace mutuwa almanaya kuma je mun tani wama tadri biha lika haysu shikhta baka san da halinka ba kai ma lokacin da haka ka tsuha ma'ana wanda nike ma nasiha nike ma waken nan sai ta yi ka ce ya za a kana ta mini nasiha cewa kina iya mutuwa a yarin ta kuma kai gashi ka tsuha kai ma baka san ba zaka kai haka yace wa kunta ma'asiba ahada sabilan fama laka ba'a da shebika karna kasta wa kunta ka kasance ma'asiba lokacin da kake yaro ahada sabilan ka hi shiriya bisa kan hanya yace to fama laka me ya same ka karna kasta kuma ka tauye aikin naka ka koma baya ba'a da shebika bayan hurhura ta zo maka yace wa ha ana lam akhud bahar al khataya kama kar khuttahu hatta agarikta kuma shi ya wanda ake ma nasihar yace kace mini lam akhud ban kutsa ba baharal khadaya teku na sabo kama kar khuttahu kamar yadda kai ka kutsa mishi wa khuttum kal ladhi khadu khada kutsawa hatta garikta ha sai da kan nitsi a cikin tekun zinubi yace walam ashrubu mayya ummi daftar wa anta sharibtaha hatta sakirta walam ashrubu ban shabahu mayya giya ummi daftar yace ummi daftar me yasa mai yace wa anta sharibtaha kai kuma ka sha ta hatta sakirta sai da kai mai kenan wayanan giya ta duniya ba wai giya ba ta abin nan ta mai yace walam ansha bi asrin fihi naf'un wa anta nasha'ta fihi wa man tafa'ata walam ahalul biwadin fihi zulmun wa anta halalta fihi wa anta hakta yace walam an sha'abi asrin ban taso ba cikin wani zamani fihi naf'un wanda akwai amfani a cikin shi ma'ana wanda nike ma nasiha zai iya gaya mana haka wannan abun wa ƴan uwa kamar da mu yake yana hadin muna daukan wa'azi cha zai mu a wannan zamanin ya muke iya kiyayewa ya zan mu iya yin kaza yace kana iya ce mini kai ka taso a cikin wani zamani wanda ba mai amfani ba ba mutanen kirki yace wa anta nasha'ta fihi kai kuma ka taso a cikin zamani mai kyau wa man tafa'ata amma baka amfana ba yace walam ahalul biwadin fihi zulmun ban hada ba cikin wani kogi wanda akwai zalunci a cikin shi wa anta halalta fihi kai ko ka sabka a cikin shi wanta hakta kuma ka keta alhurma Allah laqad sahabta a alaman kibaran walam arak tadaita biman sahibta wa nadaka alkitabu falam tujibuhu wa nabbahaka almashibu faman tabahta yace laqad sahabta a alaman kai abutta da manyan manyan malamai sanannu kibaran masu girma walam araka banganka ba iktadaita kai koyi biman sahibta ga wanda kai abutta yace wa nadaka alkitabu litahi yana ta kiranka falam tujibuhu baka amsa mishi ba wa nabbahaka almashibu hurhura ta fadakar da kai cewa ka fadaka faman tabata amma baka fadaka ba yace wa yaqabahu bil fata fi'lu tasabi wa yaqabahu minhu shaykhun qarta fatta yace wa yaqabahu yayi muni bil fata ga sarmai fi'lu tasabi yana aiki na yarinta mana a amalu sibyan shine at-tasabi wa aqbalu wa aqabahu minhu wanda yayi muni gare shi kuma shaykhun qarta fatta tsohon da ya koma sarmai tsoho ne amma kuma wajen aikin sa ya koma da shi da sarmai duk matsayin sa daya yace wa nafsaka zumma la tazumu siwaha li aibin fa hal ajdaru min zamamta fa hay ajdaru man zamamta yace wa nafsaka zumma zuciyarka ranka ka zarge ta wala tazumu siwaha kada ka zargi wani wanda ba ita ba yace li aibin dan saboda aibu fa hay ajdaru man zamamta ita ce mafi cancantar abin da zaka zarga ba kamar halin mu ba kana bisa lahinka kana hango na wani kana bisa lahinka tudu ne kana hango na wani abinda ake so ka rika hango naka kana gyara shi wa anta ahaqqu bitafnidi minni walau kunta al-labiba lama nadakta yace wa anta ahaqqu kai ka hicancanta bitafnidi da zargi minni laula an tufannidun dan ba ku zarge ni ba yace walau kunta al-labiba da a ce kai mai hankali ne lama nadakta da ba zakai furici ba yace walau bakatid dima'a inaka khawfan li zambika lam aqul laka qad aminta wa man laka bil amani wa anta abdun umirta fama tamarta wala ata'ata yace walau bakatid dima'a da kai kuka na jini ainaka idanuwanka da sun yi kukan jini khaufan dan tsoron Allah li zambika dan zunubinka lam aqul laka qad aminta bazan ce baka aminta yace wa mallaka bil amani wa anta abdun inaka samu ta samun amintuwa da nutsuwa da zama lahiya a matsayinka na bawa umirta an umarce ka fama atamarta baka umartu ba wala adata baka yi biyayya ba saqulta minaz zunubi walasta takhsha li jahlika anta khifa iza wizinta saqulta kai nawi minaz zunubi daga zunubi walasta takhsha baka jin ma tsoro li jahlika dan jahilcinka anta khifa ma'auninka yayi sassauci iza wizinta in an auna ka gobe kiyama dan saboda ya tabbata cewa ana auna mutun kuma ana auna aikin shi gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam kici ya yu'ta bi rajuli yawmal qiyamati ala aqulu asharu fala yazunu inda allahi ta'ala bahuda janaha bauda za a zo gobe kiyama da wani mutun kato cikin hogen kiyama ana ganin cewa yafi kowa duk duniya ba taba yin mai kiba mai katan jiki kamar shi ba jama'a suna ta mamaki ana aza shi bisa sikeli he a ga hukuncin saburo yarin jaye shi dan saboda ba aikin alkhairi yace wa tashfiqu lil musirri ala al ma'asi wa tarhamuhu wa nafsaka ma rahimta raja'at al qahqahara wa khabarta ashwan la amruka law wasalta lama raja'ata yace wa tashfiqu kana tosayi kana tosayawa lil musirri ala al ma'asi ga wanda ya naci akan aikin sabo yace ma asarra man istaghfara wa in ada fi yawmi 70 marra al israr naciwa kan sabo da sadu. watarhamuhu yace kana tosaya ma mai sabo amma wa nafsuka ma rahiminta baka tosaya ma ranka ba raja'at alqahara ka koma baya da baya wa kabarta ashwan kana takwaramniya cikin ido rihe kamar dabba wanda an rihe idan ta cikin duhun dare tana ta fada nan haka nan kake yace la amurka ina rantsuwa da mahalicinka law wasalta da kasa da zuwa ga Allah la maraja'ata da ba zaka komo ba baya yace walaw wa faita rabbaka duna zambin wa nuqishtal hizabu izaha izan halakta wa lam yazlimuka fi amalin walakin asirun an taquma bima hamalta yace walaw wa faita rabbaka duna zambin da ka tarda ubangijinka ba tare da zunubi ba ka je ka tarda Allah babu zunubi wa nuqishtal hisaba an yi maka hisabi na keke da keke izan a lokacin halakta zaka halaka wannan hadisi ne annabi yake ce ma Aisha man nuqishal hisabu uziba duk wanda aka ma hisabi na keke da keke sai ya amshi azaba yace walam yazlimuka Allah bai zalunce ka ba fi amalin a cikin aiki walakin asirun dan gobe kiyama Allah zai zo ma mutum dan adam da ayyukan shi da komi yace mishi wa na ga ayyukan ka nan gurin yace ƙarya ce ba ni bane yi a ce ga mala'iku kiramin ka ta yi ne sai suka rubuta su zo su yi shaida ce eh Allah shi yayi mu muka rubuta sai Allah sai sai ce ƙarya suke surtu ce ne san mun ƙarya sai Allah madaukin sarki yayi mishi tariya kamar yadda muke ga mu yanzu muka tabbatar da abun yadda video ce ta shekara 100 sai a sa maka sai Allah ya sa mishi ya ce ba kai bane wannan nadawa bu magana ayi mishi tariyar rayuwar tashi kuma a rihe bakin shi kawahu a su yi magana su ce eh da mu aka ji yace asirun an taquma biha bima hamalta mai wahala ne kai tsaye da abin da ka dauko na zinubi yana da wuya walau qad ji'ta yawmal hashr fardan wa absarta almanazil fihi shatta la azamaka nadamata fihi lahafan ala ma fiha yatika qad adata yace walau ji'ta yawmal hashr fardan da ka zo ranar kiyama ka ga radda zaka zo kai daya wa absarta almanazila ka ga masaukan mutane a cikin kiyama shatta kala kala wannan yahi na wannan koda a aljanna yace la azamakan da azamtan nadama da kai katuwan nadama fihi a cikin gurin nan lahafan dan bakin ciki alama fiha yatika qad adata gami da abin da ka tozarta na rayuwarka ana tabin mutun ya dukufa akan neman ilimi ya dukufa ga Allah ya karkata zuwa ga Allah ya bar duniya ranar da ya fada kabari zai yi nadama yace tafirru min alhajir wa tattaqihi fa halla min jahannama qarfararta wa lasta tudiku ahwanaha azaban walau kunta alhadida biha lazubta yace tafirru min alhajir kana gudu gami da garjin rana zahir rana akai gudu kake ka shiga inuwa wa tattaqihi kana boye mata yace fa halla min jahannama qarfararta da ka gudu daga jahannama mana yace wallasta tudiku ahwanaha azaban bazaka iya ma abin da ke kasa da wuta ba ta jahannama a wajen azaba annabi ya ce wannan wutar ta mu jahannama ce aka kasa wajen 100 a wata ruwaya su 70 100 ta tahirin jayi to a dauka bisa 100 wannan wutar ta ma bazaka iya shiga kai tsaye ba ma zaka iya shiga ba cikin ta yace walau kuntal hadida biha lazubta da a ce karhe zaka koma gobe kiyama sai ka narke da saboda wannan wutar yace wala tunkir fa innal amra jiddun wa laysa kama hasibta wala zananta ababakarin kashabta aqalla aibi wa aksarahu wa mu'zamuhu satarta yace wala tunkir kada kai inkari fa innal amra jiddun lamarin da gaske ne wa laysa kama hasibta ba kamar da kake zato bane wala zananta ba kamar da kai zato ba ababakarin ya kai ababakar kashabta aqalla aibi ka yayi mafi karancin laihina wa aksarahu wa mu'zamuhu satarta mafi yawan shi kuma mafi girman shi ka binne shi ka suturce shi faqul ma shi tafiya min al makhazi wannan ho idan mun nura can baya duka ya hodi cewa ne mai wanda nake ma nasiha yana iya ce mini kaza ya ce kaza ya ce kaza ya zarge ni akan kaza to in ya hodi haka yace sai duk ya hodi wannan maganganun da ni yake sai in ce mishi ka hodi mafi karancin ayyuba na ayyuka na abinda ka boye ya haka wanda ka bayyana ba yace fa duka wannan tawadu'u ne na malamai yace faqul ma shi'ita in fiyal min al makhazi ka hodi duk abinda ka ga dama a kaina na kaskanci wa da'ifaka lillum kashi ma fa innaka qarsa ragata kai gaskiya lahina ne wa mahama ibtani fali fardi ilmi bi badin hika annaka qadma da hata fala ta aradil ma'ayib fa ha'arun azimun yursil mahabub maqtan yace wa mahama ibtani duk lokacin da ka aibata ni fali fardi ilmi dan saboda karancin ilmi na ne bi badin hi gabadin lamarin zahiri ka wa nasani ka annaka qadma da hata kama kayibe ni yace fala taradil ma'ayib kada ka yarda da abun aibu fahawa arun wannan aibu ne yace azimu mai girma yurisul mahabuba maktan wanda zai gadar ma masoyi kyama masoyinka ma wanda kake son shi amma in ya zamana ya sufanta da yi maka wasu abubuwa munana to sai ya zamana ya sa maka kyamar shi da kin shi a cikin zuciya to haka nan kai da Allah yace wa tahawi bil wajihi min as-suraya wa tubdiluhu makani al-fawqi tahta kama da'atu tubduluka ad-darari wa taj'aluka al-qaribu wa in ba'urta yace wa yahawi bil wajihi shi al-aib ma'ayib ayyuka na aibu yace yahawi suna zubar da mutun kasa bil wajihi mai daraja mai girman da alja ma abucin daraja min as-suraya daga tauraron suraya suna sabko shi wa tubduluhu su masanya mishi makana da fauki gurin da yake sama ne sama yado shi ta hada sama yado shi kasa komai il duka wannan abin da yake nihi bayan ya ba mu nasiha akan cewa mu tsaya mu nemi ilimi mu dage mu yi shi to kuma in mun yi shi yake nuna mana cewa mu yi aiki da shi kada mu lazumci mun yi ilimi ya kasance kuma ayyuka na aibu ayyuka na alfasha ayyuka na banza mun hausu muna aikata su idan muka hausu ga yadda kuma za ta koma komai kima ka komai daraja ka sai zama na kima ta zube daraja ta zube yace kama da'atu tubdulukad darari kamar yadda ita aiki na da'a yana musanyar maka darari gidaje wata ja'alukal qaribu sa sanya ka makusanci ne wa in ba'uta koda kai nisa ko nesa kake in ka lazumci ayyukan da'a sai zama ka zo kusa da Allah yace watan shura anka fid dunya jamilan wa talqal birra fiha haisu shi'ita watan shura anka fid dunya jamilan kuma aikin alkhairi aikin da'a yana watsa maka a cikin duniya ma jamilan kyakkyawan ambato wa talqal birra kuma zaka gamu da aikin da'a fiha a cikin duniya haisu shi ta duk inda ka so ka lazumci alkhairi ko a duniya zaka gamu da sakamakon shi yace wa tamshi fi manakibiha azizan wa tamshi zaka yi tahiya fi manakibiha a ban kasa wannan famshi fi manakibiha ku yi tahiya a ban kasa yace azizan kana matsayin mai kirma mai daraja wa tajnil hamda fi ma kadgarasta fi ma kadgarasta yace wa tajnil hamda zaka dashi godiya zaka ciri godiya fi ma kadgarasta gami da abin da ka shibka aikin da'a da lazumtuwa da shi abun yana alkhairi wanda in ka shibka to kuma kai zaka ciri ƴaƴan itatuwa shi tun anan duniya ba sai an je lahira ba kuma an je lahira Allah ya lullumka maka yace wa anta al'ana lam tu'raf bi aibin wala dan nastasawbaka munzu nasha'ata wala sabaqta fi maidani zurin wala awda'ta fihi wala khababta yace wa anta al'ana kai a yanzu lam tu'raf bi aibin ba a sanka da wani aibi ba wala dan nastasawbaka kuma baka bata sautuhakka ba munzu nasha'ata tun lokacin da ka tashi baka tabata tuhakka ba da aikin sabo yace wala sabaqta fi maidani zurin ba kai tsere raba da musabaka cikin faje na ƙarya wala awda'ta fihi kuma baka zubda darajarka ba a ciki wala khababta kuma baka yi sassaka ba a ciki mai aikin haji da ake cewa as-salatu khababar guda uku yayi su da sassaka gudu wanda yake kadan gudu gudu yace fa illam tan'a anhu nashibta fihi wa mallaka bil khalas idza nashibta tudannisu ma tatahhara minka hatta ka annaka qabla zalika ma tahurta wasirta asira zambika fi wasaqin wa kayfa lakal fikaku wa qad usirta yace fa in tan'a anhu idan kai nesa gare shi yace na shibta fihi zaka fada a ciki to kuma wa mallaka bin mun ga cewa an nashab shine tarku ka fada a ciki yace wa mallaka bil khalas idza nashibta kuma yaya za a yi ka samu tsira in ka fada cikin wannan tarkon to dan nisu ma ta tahara minka kana tabata abinda ka tsarkake a tare da kai hatta ka annaka qabla zalika ma tahurta har sai ka zamana baka tsarkaka ba kahin haka ma'ana ka lazumci ayyuka na alkhairi kuma ka komo kana bata su ka lazumci ilimi ka nemi ilimi duka wa magana kan ilimi ne yake ka lazumci ilimi ka neme shi kuma abin alkhairi ne kai daraja kai kima a wajen Allah da mala'iku da duniya kuma ka zo da aikin sabo ka zubda wannan kima a wajen kowa sai ka zubda darajar ta zubi harko wajen Allah yace wasirta asira zambika ka koma kaman man zunubinka fi wasaqin a cikin igiya zunubinka ya daddarme ka wa kaifa lakal fikaku to ya zaka warware wannan darmin wa kar usirta an kamo ka kaman man bawa zunubinka ya maida ka bawa fa khaffa abana ajinsika wakhsha minhum kama tukhsha darajim wasabanta yace fa khaffa ka yi tsoran abana ajinsika ayan jinsin ka yi tsoran dan adam wakhsha minhu ka kiyaye shi kama takhsha darajim wasabanta kamar yadda dara'im zaki suke jin tsoro wasabanta da kuma damusa kamar yadda in ka ga damusa ka ga zaki zaka guje mishi to ka guje ma dan adam shi ma haka nan yace wa khaliquhum wa zayiruhum hizaran kai mukhalada da su kuma kai wa zayiruhum ka nisance su kai kaurace musu hizaran dan saboda gudun su wa kunka samiri izalu mista ka kasance kamar musan samir lokacin da aka taba ka ce la misasa ka a taba ka yace wa in jahilu alayka faqul salamun la'allaka sawfa tasalamu in fa'alta wa in jahilu alayka idan mutane sun maka wauta faqul salamun kace musu zaman lahiya nake so ko sun maka lahi ma'ana kai yahiya kai afuwa la'allaka sawfa tasalam maiwa kai ma amaka zaman lahiya in fa'atan ka aikata wanda kake ma rangwame in ya maka lahi kai ma la duka mishi sai ya ce to yaya he ni ma nan da yin mun kaza nan mishi kaza kai hakuri amma in gace in yan mun kankara na ice zan mishi shi ma kuma ya tashi sai maka na ƙarhi kuma gobe in kai he ayi tayi haka nan ha abun ya kai ƙarshe yace wa mallaka bi salamati fi zamanin tanamul isma in illa in usimta wa mallaka ina ka samu dama bi salamati wajen tsira fi zamanin cikin wani zamani tanalul isma wanda zaka samu tsira boyo a cikin shi illa ma in usimta sai in ka kiyaye kanka ma'ana kana cikin wani mugun zamani wanda ba zaka iya tserar da kanka ba sai in Allah ya kiyaye ka ka kare kanka wala talbas bi hayyin fihi daimun yumitul qalba illa in kubilta yace wala talbas kada kai zama bi hayyin da wani rayayye fihi daimun wanda akwai zalunci a cikin shi ma'ana kada ka zama da ka zama da azzalimi yumitul qalba wanda zai kashe maka zuciya illa in kubilta sai fa an sa maka ankwar ma'ana mutunan da ya kasance mutunan banza ne kada kai abuta da shi sai fa in gidan kaso ya gamo ku wanda dole ne ba biyan da zakai yace wa garib fatagaribu fihi khairun wa sharriq in biriqika karsharikta wa garib kai yamma ka nemi kai bakunta yamma yace fatagarribu fihi khairun bakunta alkhairi ce ga dalibin ilimi wa sharriq kuma kai gabas kai yamma in biriqika koda da miyanka ne karsharikta zakai wannan kin gabas kin ma'ana koda da ba guziri zakai gabas ko kai yamma dan saboda neman ilimi to ka tashi kai ko babu guziri falaysa zuhud fid dunya khumulun la anta biha al-amiru in iza zahid yace falaysa zuhud zuhud a cikin duniya ba al-khamul bane ba rauni bane da kaskanci yace la anta biha al-amiru kai shugaba ne a cikin ta iza zahid idan kai gudun duniya walau faqa al-amiru takunu fiha sumuwun wartifa'an kunta anta koda abu san sarki kake a cikin ta sumuwun wajen daukaka wartifa'an da daukaka to kunta anta kai ne ma'ana kunta anta zahir kai ne mai gurin duniya ma'ana in ka kiyaye dokokin Allah ka lazumci biyayya ga Allah koda sama da sarkin garin ku kake wajen daraja da kima da jin dadi to kai ne mai zuhudi inda ka kiyaye ta ba zuhudi ba wai zuhudi bane wulakantar da kai da kaskantar da kai shine yake nihi fa in faraktaha wa kharajta minha ila daris salam faqad salimta fa in faraktaha idan ka rabu da duniya wa kharajta minha ka huta daga cikin ta ila daris salam zuwa ga gidan aminci faqad salimta to ka kubuta yace wa in akaramtaha wa nazarta fiha li ikram fa nafsaka kad ahanta wa in akaramtaha idan ka girmama duniya ka mata kallon mutunci ka bata matsayin da ya wuce nata wa nazarta fiha li ikramin kan mata kallo kallo na mutuntawa da mutunci to fa nafsaka kad ahanta kanka ka wulakanta ka ga wulakanci a baya wanda yake nuhatta yake gudun da yake ta bin duniya da gudu a karshe shi zai ta wulakanta kuma duk wanda yake cikin duniya ya san da wannan mun san da wannan kawai muke rumtse ido kowa ya ba duniya gaba ba ruwan mu da fuskantar Allah madaukin sarki annabi alayhi salatu wassalam a wani hadisi yana cewa dukkan wanda ka man kanatu duniya hammu duk wanda duniya ta kasance ita ce manhashi ita ya ba gaba farraka Allah ta'ala shamalahu sai Allah ya rarraba mishi haduwar kanshi zaka ganshi burgicata ba digi babu kwanciyar hankali gashi ya mallaki duniyar amma an ka kwatanta shi da almajiri mai baraye shi kwanciyar hankali amma shi ba zai fahimci wannan ba gani yake wannan almajirin cikin kaskanci yake ya tsaya cikin rishin daraja babu mutunci wannan kuwa shiga mota ya shiga waye duka wannan banza ne hutun zuci babu Allah ya amshe shi kuma shi ya san da wannan kai ne talakan da kake waje kake ganin cewa wani ya huta jin dadi sai su hane ya wata mota ma da ya saya ta miliyan kaza ana cewa ya wuce shi kuma babu abin da ya sha ya sha wuya kawai Allah madaukin sarki annabi alayhi salatu wassalam yake cewa wanda kuma ya kasance duniya ita ce manhashi sai Allah ya sanya mishi talaucin shi a gaban idan shi zaka ganshi ya she ya tara duniya amma kuma bata gadar mishi da kwanciyar hankali da jin dadin da ake nema ba wanda yake kallon wadata yan siyasa da jin dadin yan siyasa ya san wannan rayuwar su ba rayuwa bace ta jin dadi amma ta zahiri ne kawai mutun zai ga suna cikin jin dadi yace wa dawwaltul itaba yace jama'atul lakan nasaihu famtasilha hayataka fahiya afdalu ma mamtasalta jama'atul lakan nasaih na tattaro maka nasihohi famtasilha ka kwatamta su hayataka matsawar rayuwarka fa hayya afdalu man tasanta shine mafificin abin da zaka kwatanta wa dawaltu li itaba wa zidtu fihi li annaka fil batalati qad adalta yace wa dawaltu li itaba na tsawaita zarginka wa zidtu fihi na yau na kara a cikin shi yace li annaka fil batala dan kai kana cikin zaman banza gami da biyayyar Allah qad adalta ka tsawaita yace wala yagurruka taqsiri wa sahwi wa khuzbi wasiyati laka in rasharta wala yagurruka taqsiri taqsiri takaitawa ta cikin aiki wa sahwi da rabkanuwa ta cikin aikin sabo wala yagurruka kada ya rude kaga ce mai mun nasiha amma daga shi ne cikin aikin sabo yace wa khuzbi wasiyati kai ruko da wasiyata yace ilaka akai ka inda rasharta in ka shiri kamar yadda ake ta fada abinda malami ya fada da shi zakai aiki ba abinda yake aikatawa ba abinda zai fada bai isa bai boye abinda Allah ya fada ko abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kenan shi zaka rika ba wai ka riki ba abinda yake aikata duk da shi wannan yana fada ne dan saboda zuhudu ta malamai amma abinda yake shine wajen malami yace wa qad arrabtuha ardabtuha tis'an hisanan wa kanat qabla zami'atan 66 wa salli ala tamamir rusul rabbi wa itratihi alkarimatu ma zikirta yace wa qad arfattuha haqiqa na goyar da ita wannan waken tis'an hisanan guda tara masu kyau baituka guda tara masu kyau kuma wa kanat qabla za kuma kahin tarakin zami'atun ma abuciyar 166 kenan kawun an gama ga 106 kuma ga tara shine 115 kawai abin da yake so dan saboda waken shi yazo daidai yace wa salli ala tamamir rusuli kai salati ga cikakken halitta cikakken manzanni shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiya ubangijina wa itratihi da jama'a shi alkarimatu masu karamci ma zikirta duk lokacin da aka ambace ka ya Allah kai salati a gare shi wannan ita ce manzuma ta al-Imam al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala ta ayatul ilbiri mai baiti 115 sati mai zawwa kuma insha Allah zan mu samu wata manzuma mu yi wadda bata kai wannan ba amma ta yi wannan dadi ma wadda zan mu yi a sati mai zuwa ta yi wannan ita ce ta Abul Fatah al-Busti Allah madaukin sarki ya sama maganganun sa albarka ya sama karatuttukan su ita dai yake da a cikin littattafan shi amma kuma ta samu karbuwa sharhuhuka na malamai da kima da wa'azuzzuka da malamai suke dauka suna mata ko yanzu ka shiga internet ka shiga YouTube zaka malamai manya suna ta sharhukan ta suna ta sata a majalis ana karanta ta me yasa sifatuwa da ikhlasi da kyautatawa ba yawan aiki ba liyablukum ayyukum ahsanu amala bai ce ba ayyukum aksaru amala inji Ibn Kathir dan ya nuna cewa Allah kyau yake bukata ba yawa ba kuma abinda kullum muke ta ƙara maimaita ƴan uwa wannan so mun tabu ne dan saboda su kasance sun zaburar da mu akan neman ilimi idan muka rike su wanda za su biyo baya za su kawwana musu tabbatar da mu a cikin ilimi wanda su ne ilimi na hakika karanta irin wa'annan littattafai kahin su kahin littattafai saura na waki da sauran dukkan fanni shi yake kawwan dalibin ilimi ya tabbatar da shi a cikin ilimi duk littafin da zai dauka zai yi nazari zai fahimce shi ba tare da matsala ba amma in yaje yace ya dauki littafi yayi nazarin shi babu guziri aikin banza ne zai kai wahala zai kai duk littattafan da kuke gani mun yi magana akan tafsiri zaka gani an buda cikin Ramadan in yazo da birni da kauye ko ina malamai tafsiri ake tai ko kanjo wanda mashak Muhammadu Yusuf yace tafsiri ne ba tafsiri a hudda raƙin asa dal tafsiri ne ba tafsiri to duka wannan in kai biyayya kai bi wallahi da wuya zaka samu kadan ne wanda zaka samu gaban malami yasa tafsirin nan ya sabke shi kawai yana ganin cewa tunda Qur'anin Larabcin shi ana gane ya babu matsala shi kuma abinda matsin da matsala take abu ne wanda baka san shi ba kuma baka san cewa baka sani ba Larabci ne gashi an fade shi kyarar kaza yake nihi kawai a zahirin Larabci duk wanda zaka ji haka zai fade shi dan karamin Larabci ne wanda ko yaro ya iya fada shi amma Allah nan ba shi yake nihi ba kenan anan gurin zaka halaka kai kana ta tunanin kuma wanda ya karanci abin gaban malamai wallahi yana ji ya san din mu wanda shirme da zaka yi tai me yasa duka nasiha nake ma kamar akwai wasu daga cikin uwa da suka ce mu sa tafsiri mana dan saboda shi abu ne wanda yake yau da gobe yau da gobe sai ka kawwani ka samu karatu malamin mu har muka yi has sai da muka gama mukama bai yarda ba mu sa tafsiri kuma har yin rasu bai taba majalisi na tafsiri ya san shi bai san shi ba kaga ba Ramadan in ya kama yana yin tafsiri babu dai kuma dukkan su malaman da na kawwani a wajen su biyu duka babu wanda yake wannan tafsiri kuma baka je ba ma ka ce mishi ya sa maka tafsiri dan saboda ya san abu ne wanda yake buƙatar kawwanuwa a cikin sauran ilmumuka mu ga al-imamul wannan suyidi a cikin al-itiqan ilmumukan da ya zano yace mai tafsiri yana buƙatar su a lokacin kuma da na gama lokacin muna ta nema hamasa ta cewa mu sa tafsiri mana mu sa kaza sai ya hana amma kuma biyayya muke abin kuma sai ya zama mana alkhairi a ƙarshe kuma lokacin da muka kawwani muna sawa shi da kan sheto ne wannan duka abubuwan ƴan uwa muna nuna muku dan saboda jayar da kan mu akan tafsiri wannan shine jalalaini inda da shi na sauka wajen mala gashi nan gurin ina gamawa gashi da ya rubuta a jikin shi bangon shi takarda da ya sheda ya rubuta cewa ita ce wannan ita ce a jikin tafsirin da lokacin da muka kawwani muka samu fahimta muka fahimce ina aka ba gaba tafsirin muna yin izb 30 da daidai kawai ce yanzu abinda za a yi kawai na yarda da wannan inka kawai kaje inda muke muna yin tafsiri kawai kai sai zama maka kamar daukan karatu ne na baka wannan izinin dan saboda yarda da fahimta kenan me yasa biyayya da kan mushi can baya ka samu takwini sai yasa kuma sauran duk su zo da sauki kuma qur'ani da ma sauran ilimi yanzu ka dauki ahadari inda zai kasance karatu na nizamiya yake da matsala kenan mu asalin ba nizamiya muka yi kwata kwata ban ko sai iban yi ba ba nizamiya muka yi ba to amma inda matsalar karatun nizamiya yake mutun har ya kare shi ko doktora zai yi bai isa bai dauko ahadari ya sa ya karantar da mutane matukar ba gaban malamai ya sa shi ba me yasa zai amfani da larabcin shi wanda shi ba nan ake ba shi ake nahi ba an ko kuma ana cikin tahiya ana cikin tahiya a tar da wani abin da za a rude bai san me ake nahi ba da wannan magana dole istilahi ne na malamai wanda sai wanda ya karatu wajen su zai san shi ba yadda za a yi ka fahimci me ake ne sai in kai karatu wajen su isti'mali ne kuma abubuwa ne wanda baka san su ba kuma baka ma san cewa baka san su ba dan kai a ganin zahirin ida kana ganin cewa wannan abun babu matsala kawai haka nan ne daidai ne haka zaka fassara shi to amma kuma Allah a Qur'ani shi ba haka yake nihi da shi ba kuma da gangan yayi wannan dan saboda jarrabawa yaran na larabci ya Qur'ani ya sabko shi da yaran larabci larabawa kuma kabila kabila ne wannan suna amfani da wannan wannan suna amfani da wannan akwai amsal nasu karin magana da abubuwa nasu duka Allah ya kiyaye su yayi amfani da usulubi na lugha ta yaran larabci to duk wanda ya san asrar na larabci sai ya zama duka wannan abubuwa masu sauki ne wannan sunan Abi Dawud shi ma wannan sunan Abi Dawud din da shi na sabka da shi na yi dukkan su abin da yake nuna mana zaburar da mu akan neman ilimi mu tabbatar da cewa neman ilimi mutum bai samun shi dole sai kai shi hadisi ne yanzu nan ga su in ka buda yanzu cikin ku da dama inda buda ma wani sai a karanta sunan Abi Dawud din nan daga nan har zuwa safa 20 ba a samu abin da ya tsaida shi ba yana fahimta ya gane me ake faɗa to amma haƙiƙanin lamarin asrar din da ke cikin abin shin shi ya iya kwankwalo shi ba gaban malami ba ya iya huddo su ya fahimci cewa ga abinda ake nihi ga dalilin da yasa abin nan da ake faɗi kenan wannan ƴan uwa abinda duk muke kokari ni kokarin Allah madaukin sarki ya ba mu dace kuma mu zage damtse wajen neman ilimi Allah madaukin sarki ya kama mana Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan duk fawaid ne lokacin da muke tafsirin muke rubuta su eh in fawaid ne masu kwari amma akwai wasu abubuwan da a ciki ma dole zakka rubuta su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk kenan sati mai zawwa kuma muna da manzuma guda insha Allah